fresh in my mind. Yes, I
do, Ganja. Thank you, get him better for ya.
Yama, Uga, Bani Dati, Sandana, Nemi, Shazima.
Kinga kipita bansa kaninki ba binda tanche miki siala wadanki kinsani shara kinsani wanki kikwasha tika bunda na tara abanki kimata sada na kemeki dinki aloka chinda nine jida shanki seo zaki gwadamu bulanki bayan kinjang kurini aiki ashida wana rana kichi zaki suguna gabana kimata sada kizaki ubana ba binda samu kitashi
gabana kimata kingama ee kinduma Bani dati sandana ne min shazima Kingama eh kinduma Kimbani dati sandana ne min shazima Ibaya Juya baya Ibaya Juya baya
kina zami wa ana wani binki kina gudu bayan kuma kin riga kin san wanda yake tudu washi barin tudu da kin ki abokina kin yi wa kanki kuma kin toma inda har ta zagayo yace kasa yau shine sama sai ki tashi ki bar gurin rabo yau ya raba gardama haba in halin ki ne kin san wani to nan gaba ki kuma
mata kin gama eh kin duma kin bani dati sandana ne min shazima Kingama, eh kinduma, kimbani dati sandana ne min shazima, ibaya, juya baya, ibaya, juya baya, kimai dani like ATM. Show my money where you want. Keep my Danny like internet. They browse me where you want. Yanzine itawaye. Ikama jiawaye. Mata kingama. Hey kinduma. Kimbani dati sandana ne min shazima. Kingama. Hey kinduma Kimbani dati sandana ne min shazima Ibaya Juya baya Ibaya Juya baya